baki mai yanka wuya. Jam'iyyar PDP a jihar Zamfara ta ce ta yi babban kamu, sai dai kuma kamun ya ce ba kai ga matsaya ba tukunna. A jihar Sokoto kuma sauya shekar shugaban majalisar dokokin jihar ya kwace rinjayen da jam'iyyar APC take da shi a majalisar. Jama'a assalamu alaikum. Idan za a iya tunawa a shirinmu na makonni biyu da suka gabata, mun kawo muku yadda alamu ke nuna cewa tsohon gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yare Abubakar da wasu jigajigan jam'iyyar APC a jihar suna yunkurin ficewa zuwa wata jam'iyyar tare da dimbin magoya bayansu, sakamakon takaddamar da ta dade tana rarakar jam'iyyar tun shigowar gwamnan jihar mai ci yanzu Bello Muhammad Matawalle. To sai dai kuma kwatsam a farkon wannan makon, shugaban jam'iyyar PDP na jihar Kanal Bala Mande mai Murabus ya gudanar da wani taron manema labarai inda ya bayyana cewa tuni da jam'iyyarsa ta kammala shirye-shiryen karɓar ɓangaren na yari na jam'iyyar APC, ciki har da Sanata Kabir Garba Marafa a ƙoƙarin da suke yi na ƙwato mulkin jihar da duka ɓangarorin biyu suke zargin an yi masu fashi.
Wato maƙasudin wannan zaman da muka yi shi ne mu ƙara masu bayani a kan inda ake kan maganar shigowar tsohon gwamnan jihar Zamfara mai girma Alhaji Abdulaziz Yare Abubakar tare da jama'arsa shigowarsu cikin PDP a wannan jiha. Alhamdulillahi an kai ƙarshe kuma sun riga sun shigo mu, kuma mun yadda da shigowarsu, uwar jam'iyyarmu ta yarda da shigowarsu, kuma shigowarsu ta ƙara ƙarfafa mu, wanda muke ganin insha Allahu da mu kafa gwamnati in an yi zaɓen shekara mai zuwa a wannan jihar. Yarjejeniyar da muka yi, za mu haɗa kanmu, za mu yi aiki tare, kuma in aka samu nasara za a yi aiki tare, za a raba mukamai, kuma in Allah yarda za a yi ma kowane ɓangare adalci.
To sai dai kuma mai magana da yawun ɓangaren na yari wato tsohon kwamishinan watsa labarai Ibrahim Birnin Magaji ya ce duk da yake akwai yiwuwar sauya shekar, to amma ba a kai ga cimma matsaya ba tukunna.
Muna akan tattaunawa tsakaninmu da ita jam'iyyar PDP, kamar yadda shi mai girma shugaban jam'iyyar PDP na jihar Zamfara ya faɗa. Sai dai abinda zan ƙara nan shi ne ba a cimma ƙarshen tattaunawar ba, ballantana har a yi maganar cewa mun shigo, sai dai a bar shi a kan muna batun shigowa, domin irin al'amuran da ke faruwa a tamu jam'iyya muna tattaunawa da ita jam'iyyar PDP da zummar ganin cewa muna iya aiki tare. So sai dai kamar yadda na faɗa, ba a cimma ƙarshen al'amuran ba, duka ana tattaunawa ɗin, idan aka kammala insha Allahu komai ya kai ƙarshe, mu za mu kawo namu bayanai insha Allahu.
To amma menene ya zafi haka har kuke tattalin sauya shekara, duk da ana ganin cewa kamar jam'iyyar ku ta APC ta samu ƙarin ƙarfi dawowar gwamnan jihar Bello Muhammad Matawalle daga jam'iyyar PDP zuwa jam'iyyar ku ta APC?
Haba dai Malam Mutala, aiko addinin musulunci kaji abinda aka faɗa cewa mummuni baya jeho hannun shi cikin rami sau ɗaya sau biyu sau uku ana cizon shari'a aminta da ya ci gaba da jeho hannun shi cikin ramin nan. Duk wanda a Najeriya shaidu yake mai biyar lamurran da ke zuwa su dawo, ko mai biyar lamurran yau da kullum, ya san irin abubuwan da muka yi wa jam'iyyar APC. Mu muka haife ta, muka rene ta, ta kawo inda ta kawo, amma kuma yau an wayi gari cewa wasu baƙin haure an turo su, an saka su a cikin jam'iyyar domin a nuna mu ba kowa bane. Don haka kaga tunda matsala ce ta siyasa, ba ka iya yin siyasa babu jam'iyya. to irin abin nan ne na magana ka su zurmi da nomo na magarya in dai ba a son ka tunga kaita to tunda ba da bukatar mu an nuna kuma haka din to me na kuma tunanin da za mu ci gaba da kasancewa a cikin wurin da ba a da bukatar da mu
a makwabciyar jihar Zamfara kuma wato jihar Sokoto ana ci gaba da gwada kwanjin siyasa tsakanin jam'iyyar PDP mai mulkin jihar da kuma babbar jam'iyyar Adawa ta APC a ƙarƙashin shugabancin tsohon gwamna Sanata Aliyu Magatakardawa Mako a yayin da ake daɗa tunkarar zaben shekara ta 2023 wannan ya fito fili ne a wannan makon bayan da kakakin majalisar dokokin jihar da aka zaba a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC Kabiru Manya a Cida ya bada sanarwar sauya shekara zuwa jam'iyyar PDP tare da wani dan majalisar mai wakiltar mazabarwa Mako lamarin da kuma ya sauya fasalin majalisar mai rinjayen yan jam'iyyar Adawa ta APC a da jam'iyyar PDP dai ta ce ta yi babban kamu ta bakin kakakinta Abdullahi Yusuf Hausawa
shi dan siyasa duk lokacin da yake da mutum guda yana neman mutum na biyu yan mutum dubu gare ka kana neman wasu su kare shigowa domin su ne jarin ko wani dan siyasa da ka sani kuma ga ka'idar zabe ba a dikilani danka cewa ka ci zabe idan mutum 100 suka jefa kuri'a ka samu mutum 60 ko 65 ko 70 kai za a dikilani cewa ka ci zabe ba wanda ya samu mutum 30 ba rabotar da za a samu shine a bada haɗin kai domin a samu ayyuka na ci gaba ga jaha don kai siyasa an kawo gwamnati ba wai dole bane sai kai kudi ko ka samu kari duk ayyukan da wannan gwamnatin da ka taimaka aka kafa duk ayyukan da kai na alheri kana raina ka taso na lada a ciki wannan shine roman demokradiya domin kaga yanzu majalisa mu ke da majority a cikin majalisa
to sai dai jam'iyyar APC kam cewa ta yi aida mata san arena kuma umma ta gaida Aisha Sambo Bello Dan Chadi shine sakataren watsa labarai na jam'iyyar ta APC a jihar
mu da yawan zamu iya cewa to Allah shi raka take kuma sannan tuntuni shirin majalisa ya dade a aikace a matsayin dan PDP yau dai illa kawai abin da za a iya cewa ya tabbatar duniya ta shaida don abin da ya kamata lallai kowane tsuntsu shi zan yi na kufan gidansu amma yin tsuntsu haka kufan gidan wasu to sai a duba a gani wani irin tsuntsu na.
To yanzu a iya cewa wannan ba kuma baya ba ne watakila jam'iyyar taku ta APC a ce gudan kakakin majalisar dokoki ya bar jam'iyyar ko ya koma jam'iyyar da ke mulki ta PDP.
Yan da ɗan jam'iyyar APC ne dama wannan sai a ce haka amma a aikace ya rage ba ɗan APC ba.
Tuni dai da wasu masu fashin bakin siyasa a jihar ta Sokoto suka bayyana cewa wannan tamkar wani abu ne da ya kama da gwada kwanjin siyasa tsakanin manyan bangarorin biyu a jihar ta Sokoto. Dr. Ibrahim Babasha tambaya malami ne a sashen nazarin kimiyyar siyasa na Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto.
Inda babu jam'iyya mai kwakwarar rinjaye fice wasu daga jam'iyyar Adawa ya nuna cewa yanzu jam'iyya mai mulki ita ke da rinjaye ita kawai a majalisa. A dalilin haka abinda ita jam'iyyar PDP ke so a wanzar ita majalisa zai fi zuwa musu da sauki duk da dai mun san cewa ko lokacin da suke jam'iyya mai Adawa ita jam'iyyar PDP ba ta samu wasu matsaloli ba a majalisa wurin wanzar da kudurorin da manufofi da take so ita kanta majalisa ta wanzar amma da komawar su yanzu ya karasa abun zai zo ma ita jam'iyyar mai mulki wato jam'iyyar PDP abubuwa za su yi zo mata sauki sannan ita kanta jam'iyyar APC yanzu ta samu nakasu saboda ta yawan mutanen da take da majalisa ya ragu kallon da ake mata na jam'iyyar da za ta iya kawo tsaiko ko kuma kalubalantar yadda gwamnati ke tafiyar da al'amuranta ya ragu a dalilin yawan mutanen da ba ta da su a majalisa yanzu haka.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin Jumbe Hamza da ya daidaita mana sautin shirin, Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.